شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد منا جدد غوديا ga Allah subhanahu wataala da ya kawo mu wannan safiya ta asaba yau muna uku ga watan Zulqa'ada hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama na da shekara 1445 a kida miladiya yau muna 11 ga watan 5 shekara ta 2024 mun dawo wannan majalisi mai albarka domin ci gaba da karatun kitabu karatun tauhidi wanda muke karanta littafin al-aqidatul wasiqiyya na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah madaukakin sarki ya gafarta masa idan ƴan uwa ba su manta ba sati da ya gabata mun karanta gaban da mallan ke bayani akan aya mafi girma cikin al-Qur'ani mai girma ita ce ayatul kursi domin mallan ya fara jero mana ayoyin al-Qur'ani mai girma waɗanda suka tattaru akan tabbatar ma Allah da sifofi da sunaye da kuma kore na ƙafa da aibi ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda a farko ya kawo suratul ikhlas to na biyu shine sai ya ce wa ma wasafa bihi nafsuhu fi a'zami ayatin fi kitabihi da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta kansa da shi a cikin mafi girman ayoyin al-Qur'ani mai girma haisu ya kulu a inda Allah ke cewa Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum har zuwa ƙarshen aya to satin da ya gabata mun karanta ayan gabaki daya mun yi bayani a takaice akan ma'anonin kalmomin da wannan aya mai albarka ta kunsa kamar yadda muka yi tananatawa a farkon karatun cewa ayatul kursi ita ce aya mafi girma a cikin alqur'ani mai girma kuma wannan ya faru ne saboda hadisi da ya tabbata a cikin sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tambayi ubayy bin ka'ab sayyidul qurra shugaban makaranta alqur'ani annabi ya tambaye shi wata aya ce mafi girma cikin ayoyin da ke tare da kai ubayy bin ka'ab ya ce wallahu a'lam ko kuma allahu wa rasuluhu a'lam annabi ya kara nanata masa ya kai ubayy wata aya ce mafi girma cikin ayoyin da ke tare da kai ubayy ya kara nanata allahu wa rasuluhu a'lam annabi ya ci maimaita masa har dai daga ƙarshe sai ubayy bin ka'ab ya ce ayatul kursi sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya dora hannunsa a kirjin ubayy sai ya ce liyahnikal ilmu abal munzir ka ajin ai maka murna ne da wannan ilimi da ke tare da kai ya kai abal munzir wato wannan sai ya tabbatar da cewa aya mafi girma cikin alqur'ani mai girma ita ce ayatul kursi da harshen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma da wannan ne ma malamai suke cewa ashe ya halatta babu laifi ka je kai ma mutum murna saboda wani ilimi da ya samu wanda ya haddace alqur'ani mai girma kai masa murna ina dalili manzon Allah ya ce ma ubayy bin ka'ab liyahnikal ilmu abal munzir tahani'a ce ai wato kai ina maka murna da wannan ilimi dake tare ka ya kai abul munzir da haka idan mutun ya haddan alqur'ani ko ya gama makarantar islamiyya ko yayi degree ko yayi masters ko makamantan wannan ka je kai mishi addu'a ta alkhairi kuma ka taya shi murna babu laifi akan haka nan tun daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce ubayy bin ka'ab murna saboda wani ilimi da Allah subhanahu wataala ya bashi to idan ba mu manta ba mun karanta kamar da muka ce ma'anonin daidaikun jumlolin ayoyin abinda ya rage kawai mu ƙara fito da waɗansu abubuwa waɗanda za su tabbatar da maqasudin da ya sanya mallan shi ya kawo wannan aya a cikin wannan littafi mai albarka kaga tun farko dama mun ce mallan ya jero ayoyi ne ko waɗansu surori waɗanda suke tabbatar ma Allah da sifofi masu kyau na cika suna kore ma Allah da sifofi na tawaya da na ƙafa haka Qur'ani da sunna yazo to kaga a cikin wannan aya ne albarka ayan ta tabbatar da kadaituwan Allah subhanahu wataala cikin uluhiyyarsa tunda ta ce Allahu la ilaha illa huwa daga wannan aya cikin sifofin da ke cikin ta shine tabbatar da kadaituwan Allah subhanahu wataala a cikin uluhiyyarsa sannan a cikin wannan aya akwai tabbatar da cikakkiyar rayuwa ga Allah subhanahu wataala tunda ya ce alhayyu wato Allah yana da cikakkiyar rayuwa wacce take wato wannan lafazi na alhayyu baya ga ma'anan ma'anan lafazin cewa cikakkiyar rayuwa wacce naqasu ko aibi ko tawaya bata samun wannan rayuwar da bata da farko ko bata da ƙarshe ita ce mafi cika ga Allah subhanahu wataala to sannan wannan lafazin kuma ya kunshi sifofin zatin Allah gabaki daya irin sifan al-izza tana komawa zuwa ga al-hayyu buwayar Allah subhanahu wataala wannan sifa ko suna ta Allah al-aziz tana komawa zuwa ga sifan Allah na al-hayyu haka nan al-qudra sifa ce na zatin Allah ita ma tana komawa ne zuwa ga rayuwar Allah subhanahu wataala irin su al-ilm irin su al-hik al-hikmatu irin su as-sam'u al-basaru al-irada al-mashi'a duk waɗannan sifofi ne na zatin Allah to duk suna komawa ne zuwa ga cikakkiyar rayuwar Allah subhanahu wataala da babu wata naqasu a tare da ita haka nan kuma cikin cikan rayuwar Allah subhanahu wataala yana rayar da ƙasa bayan ta mutu duk cikar rayuwar Allah subhanahu wataala ne sai ya rayar da ƙasa in ta mutu sai ya rayar da gangan jiki idan ya rididdige sai Allah subhanahu wataala ya rayar da zukatan da yake masu cuta zuciyar da take rafkananniya zuciyar da take babu imani kila sai munafinci a ciki Allah yana iya rayar da ita susa imani a cikin ta haka nan Allah kan rayar da zukata ma matattu zukatan kafirai zukatan munafikai sai Allah ya rayar da zukatan su ya sanya imani a ciki duk wannan yana daga cikin cikar rayuwar Allah subhanahu wataala kuma wannan aya ta tabbatar da qayyumiyya ga Allah wato Allah ya cika da karan kansa ya wadato da karan kansa baya neman komi a wurin kowa subhanahu wataala haka nan kuma wato duk wata halitta ta tsayu ne da tsayuwar Allah subhanahu wataala wannan aya ta tabbatar da haka wanda hakan yana nuni akan cewa gabaki ɗaya halittu Allah ne ya samar da su gabaki ɗaya halittu Allah ne ke jujjuya su yadda ya ga dama gabaki ɗaya halittu mabukata ne zuwa ga Allah sannan kuma wannan aya ta tabbatar da wannan lafazina al-qayyum yana wato tattara dukkan wata sifa ta Allah subhanahu wataala sifofi na aiki duk wata sifa da ka sani na aikin Allah subhanahu wataala to lafazin al-qayyum ya hada da shi kamar irin su rayarwa kamar irin su kashewa kamar irin su azurtawa kamar irin su magana da sauran sifofi na aikace aikacen Allah subhanahu wataala lafazin al-qayyum duk ya game su gabaki daya sannan wannan aya mai albarka ta tabbatar da wato gamammiyar mulki ga Allah subhanahu wataala Allah yana da mulki cikakkiya da babu wata naqasu a cikin ta babu wata wato koma baya a cikin mulkin Allah Allah subhanahu wataala shi ya mallaki komi ya mallaki kowa ya kuma ainihin wato sarrafa su irin yadda ya ga dama cikakken mulki ba mulkin da kana iya mallakan wani abu amma baka iya juya shi ba kamar irin yadda zaka ga wani gado amma gadin yana hannun wani daga cikin iyayensa ya mallaki abu amma bai iya juya a gidan ko kuma mutum yana iya mallakan mata ma ko ƴaƴa amma sun fita cikin iya tasarrufin shi matan ta kan gari ba ta cikin tasarrufin shi ko kuma dan ya kan gari bai mishi da'a to irin mulkin Allah subhanahu wataala ba irin wannan bai shi ya mallaka ne sannan kuma yana da cikakken ƙarfi akan ya juye abin da ya mallaka wannan aya ta tabbatar da haka wannan aya ta tabbatar da cikan ilimin Allah subhanahu wataala da irin yadda Allah ya kewaye komi da ilimi a sama da ƙasa a duniya da lahira a farko da ƙarshe gabaki ɗaya ilimin Allah subhanahu wataala ya kewaye komi ya kuma kewaye kowa babu abin da ya fita daga cikin ilimin Allah la magana wala aiki wala kudiri wala shuru wala motsi wala kadawan ganyayyaki ko dabbobi ko tsirrai ko ambaliyar ruwa duk wani abin da ke faruwa wannan aya ta tabbatar da gamammen ilimin Allah subhanahu wataala dangane da shi sannan wannan aya ta tabbatar da girman Allah da kudurarsa da cikan karfinsa wannan aya ta tabbatar da haka nan saboda babu addin da ke gagaran Allah subhanahu wataala kuma yake yayi shi babu yadda za a yi ya iya yin haka face sai in ya zama girman shi kuma ya ta karfin duk halittun gabaki daya karfinsa ya rinjayi dukkan halittun gabaki daya kudurarsa kuma ta mamaye komai ta shiga cikin ko ina sannan wannan aya ta tabbatar da wato uluwallahi almutlaq wato daukakan Allah subhanahu wataala sake kamar yadda muka yi bayani akwai uluwul zati akwai uluwul qadari akwai uluwul qahari duka tabbatattu ne ga Allah subhanahu wataala uluwul zati dai shine Allah yana birbishin dukkan halittunsa Allah yana sama da kowa Allah ba yana cakuɗe da mu bane bayi haka yana cakuɗe da mu jiki da jiki a Allah subhanahu wataala ba haka yake ba zatin Allah ya daukaka Allah shine al-aliyu shine mafi daukaka da zatinsa subhanahu wataala sannan Allah subhanahu wataala shine al-aliyu bi qadarihi imansa da martabansa to gabaki dai Allah subhanahu wataala shi ya rinjayi ko a shi yafi kowa daukaka a wannan babin saboda ya mallaki mala'iku mala'ikun nan akwai mala'ika daya da zai iya cicciban duniya gabaki daya yake fadda ita to wannan mala'ikan fa bawa ne daga cikin bayin Allah Allah ya mallaki sammai babu wanda ya san iya fadin su sai Allah ya mallaki kasai ya mallaki al'arshi ya mallaki kursiyi ya mallaki halittu na farkon sa da na karshen sa sannan kuma babu wanda ke iya fita daga cikin wato ainihin abin da ya tsara dan haka Allah subhanahu wataala yana da ululul qadari kima gabaki daya ta tare ga Allah to haka ne kuma yana da ululul qahari shine yana rinjayen kowa cincirin dan bayi mutanansa da aljannun su dabbobinsa da tsirransu da komi da komi idan suka tsaya a gefe guda Allah subhanahu wataala duk ya rinjaye su shi yasa rinjayar Allah ke sa ya dauki ran wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama babu kuma wanda ya isa ya hana babu wanda ya isa ya challenging ya ce an yi daidai ko ba a yi daidai ba duk wannan yana daga cikin abin da wannan aya mai albarka ta tabbatar sannan wannan aya kuma ta tabbatar da girman Allah da kuma ainihin wato buwayarsa saboda Allah subhanahu wataala shine adin girmamawa a cikin zukata qaw'an aw karhan wadansu bayi suna girmama Allah qaw'an kamar annabawa da manzanni da sauran mutanen kirki suna girmama Allah ne qaw'an girman Allah ya mamaye zukatansu suna kuka saboda Allah suna yi saboda girman Allah suna bari saboda girman Allah sai mutun ya dauki dukiyar shi gabaki daya ya bada me yasa saboda girman Allah sai mutun ya ga banna ta doso shi kuma zuciyarsa ta amsa tana son ce wannan banna amma sai ya bari saboda girman Allah to haka ne girman Allah subhanahu wataala ke shiga cikin zukatan bayi annabawa da manzanni da waliyai da sauran salihan bayin Allah to haka nan kuma akwai wadanda girman Allah ke shiga cikin su karahan ba suna so bane amma dai kuma dole su girmama Allah kaman dukkan kafirai da ka sani dukkan kafirai da ka sani mafadaita ne a wurin Allah subhanahu wataala kirista zai ce yana roƙon Allah da yahudi zai ce yana roƙon Allah mushrikai ma suna roƙon Allah in ka tsama sauran halittu gabaki ɗaya wanda yake rusunawan su ga Allah ne kaman dabbobi kai wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu dukka wani abin da ka sani a duniya tasbihi yake yana tsarkake Allah yana girmama Allah subhanahu wataala saboda ya san Allah kuma ya san buwayan Allah da girman sa to duka dai wannan aya mai albarka ta tabbatar da haka sannan ayan nan mai albarka ta kore sifofin na kafa da aibi ga Allah subhanahu wataala kaga dai ayan ta kore gajiyawa domin ayan ta ce la ta'khudhu sinatun wala nawm sina gengedi da bacci na kafa ce a cikin zatin Allah subhanahu wataala haka nan ta kore gajiyawa inda ta ce wala ya'udu hibbuhuma bai gagare Allah ya kiyaye sammai da ƙasa da abin da ke tsakankanin su ba. Da haka wannan aya ta kore sifofi na gajiyawa ko na aibi ga Allah. Haka nan sifan ta wannan aya ta kore sifa ta mantuwa ko jahilci ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wasa'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Ba wannan ayan ba, ya'lamu ma fi as-samawati wa ma fil ard. Ya san duk gabaki ɗaya abin da ke cikin sammai da ƙasai. Da haka mantuwa ba ta kama Allah. Ballanta na jahilci ya kama Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan aya ta kore wa'innan sifofi. Sannan ta kore daidaito tsakankanin Allah da bayinsa. Ta kore Allah subhanahu wa ta'ala bai kama da bayinsa ba. Tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi'ilmihi illa bima sha'a. Da haka da Allah da bayi ba iri ɗaya bane. Ilimin Allah cikakken ilimi ne, buwayar Allah cikakke ne, abin nan ɗinsa, ƙudurarsa da girmansa, komi nasa cikakke ne, amma bayi suna da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama ya ba su ne. Da haka yanayin mahalicci subhanahu wa ta'ala da kuma ƙiran halittan mahaloƙin sauran ababen halitta ba iri ɗaya bane. Da haka Allah bai daidai da bayinsa. A cikin komai babu abin da ya daidai da bayinsa. A cikin ɗaukakansa ya ɗaukaka a birbishin bayinsa. Iliminsa ya fi na bayinsa. Komi da ka sani cikin sunan Allah da sifofin Allah, to ba irin na bayi ba ne. Wannan aya ta kora wannan. Sannan wannan aya ta kora talauci ga Allah da kuma buƙatuwa zuwa ga talikai. Allah subhanahu wa ta'ala mawadaci ne a karan kansa, tunda ya ce Al-Hayyu Al-Qayyum. Shi bai da buƙatan komai gurin kowa. Allah ba matalauci ba ne, Allah ba mabuƙaci ba ne zuwa ga kowa. Wannan aya ta kore wannan sifa ta naƙasa ga Allah. Sannan kuma wannan aya ta kore wani daga cikin bayi ko haɗuwansu ko a ɗaiɗaikunsu su rinjayi Allah. Duka dai ayan nan ta kore waɗannan sifofi na ƙasƙanci ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan wannan aya mai albarka ta tabbatar da waɗansu manya-manyan sunaye guda biyar ga Allah baya ga waɗannan sifofi. Ta tabbatar ma Allah da sunan shi na Allahu, ta tabbatar ma Allah da sunan shi na Al-Hayyu, ta tabbatar ma Allah da sunan shi na Al-Qayyum, ta tabbatar ma Allah da sunan shi na Al-Aliyu, ta tabbatar ma Allah da sunan shi na Al-Azim. Duk waɗannan kuma sunaye ne guda biyar sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ɗuriya akan sifofin da ke ƙarƙashinsu da kuma sifofin da waɗannan kalmomi na wannan aya mai albarka suka tabbata. Da haka idan ka kalli wannan aya sai kaga jimloli ne guda goma. Babu wata aya a cikin Al-Qur'ani mai girma da ta kawo kwatankwacin wannan aya ɗaya, da ta kawo kwatankwacin waɗannan jimloli guda goma, wanda gabaki ɗaya maganansu akan Allah ne. Babu maganar halal da haram a ciki, don bai kai ƙima da darajar bayani akan Allah ba. Babu magana akan ƙisra a ciki, don bai kai ƙima da darajar bayani akan Allah subhanahu wa ta'ala ba. Don haka wannan aya ta tattara ayoyi guda goma. Allahu la ilaha illa huwa ɗaya kenan. Al-Hayyul Qayyum biyu kenan. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm uku. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi hudu. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi biyar. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum shida. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a baqai. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda taqas. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma tara wa huwal 'aliyyul 'azhim. Jimloli guda goma gabaki ɗaya su suna magana akan Allah ne, ko dai suna ne da sifa, ko kuma suna ne ko sifa ko aikin Allah subhanahu wa ta'ala. To da haka wannan shi ya sanya ta zama ita ce mafi girman aya a cikin Al-Qur'ani mai girma. Sai Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ce walihaza, to saboda wannan ne kana man qara'a hadhihi al-aya, duk wanda ya karanta wannan aya ne albarka, fi laylatin adari lam yazal alayhi min Allah hafizun wala yaqrabuhu shaytanun hatta yusbih. Duk wanda ya karanta wannan aya mai albarka, lam yazal alayhi min Allah hafiz, ba zai gushe ba Allah zai aiko mishi da jami'an tsaro masu tsaro daga gare shi. Min Allah, daga Allah ne, na musamman ne Allah zai aiko mishi da masu tsaro masu bashi kariya. Wala yaqrabuhu shaytanun, kuma shaytan bai isa kuncance shi ba, shaytanin mutane ko shaytanin aljanu, hatta yusbiha, har sai ya waye gari yana cikin kariyan Allah, yana kuma cikin kariya daga samun cutarwa daga shaidan. To kaga wannan malin ya kawo mana wannan a matsayin wata falala daga cikin falalolin ayatul kursi. a farko ya kawo falalan ta ce ita ce a abam ayatin fil qur'an sannan a yanzu kuma gashi ya kawo mana wani hadisi wanda ke ƙara nuni akan falalan wato wannan aya ne albarka wannan hadisi ne malam ya kawo shi ne kawai ba a matsayin hadisi ba amma hadisi ne wanda al-Imam al-Bukhari ya kawo shi hadisin Abu Huraira wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ba Abu Huraira ajiyan zakar Ramadan da ake tarawa ba gan shi matalauci amma akwai amana shi manzon Allah ke tattara ma zakkan da aka tattaro aka bada dabino ne abinci ne manzon Allah na ba shi saboda tsaban amana ne kuma gashi kowa ya san Abu Huraira a zamanin Annabi sallallahu alaihi cikin matalauci na ƙarshe Abu Huraira kan zauna bai ci abinci ba har ya rika faɗi saboda yunwa faɗi zai yi warwa yace har waɗansu mutane sukan dauka ko farfadiya nake da shi kuma ba komai bane yunwa ne kawai ke damuna to irin wannan matalaucin amma shi ake tattara zakan al'umma a bashi dan uwa duk yadda kake jin ka kai ka talauci ka rike amanan da aka dora maka kar ka ci dukiyar mutane ba tare da haƙi ba ka dogara ga Allah ka maida al'amarinka ga Allah ga dai sayyidina Abu Huraira ƙarshen matalauci kenan ƙarshe amma kuma gashi ana bashi amanan dukiyar al'umma kuma ya riki to wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya kawo shi yana fadin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bani ajiyan dukiyar zakka cikin dare a dan dakin da yake yace kawai sai gashi yana ganin wani hannu yana zuwa zai saci abincin sai yufi ya kama hannun sai yace dan Allah kai mun hakuri ka gafarce ni ka yafe mun wallahi iyali ne suka min yawa wallahi kaza dan Allah kai hakuri to sahabi manzon Allah ya gina shi akan tausayi da rahama da daga kafa da bada hanzari ba yadda za a yi a rayu ba yi maka laifi ba babu yadda za a yi ne a rayu ba yi maka laifi ba kai ma ba kai ma wani laifi ba haka duniya take ba wani cikakke kamar mala'ika ko wani annabi a cikin mu dole ne yau a yi maka laifi kai ma jiya kai ma wani so da haka da sayyidina Abu Huraira ya ji wannan sai tausayi ya kama shi wanda ya kawo mishi halin cewa iyalai sun shiga cikin halin ne ya su ne abubuwa sun rikice abubuwa sun yi tsada ba hali sai sayyidina Abu Huraira sai ya sake shi to da ya tafi gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam shine Annabi ya tambaye shi ya Abu Huraira ya kuka kwashe da bakonka jiya kaga an yi abin a boye ne amma kuma Allah ya sanar da Annabi dan bai san gaibu ba amma Allah na sanar da shi yace ai manzo Allah kaji yadda muka yi yace to kai yayi maka zai dawo kuma goben ya dawo da sayyidina Abu Huraira ya kara kama shi ya sake yankan hanzari ya sake shi da safi Annabi ya kara tambayin shi ya kuka kwashi yace ya ko dawo din yace kuma zai kara dawowa sai da akai haka so uku sai yace la arfa annaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace yau babu makafa sai na kai ka gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce to dan Allah kai hakuri bari in gaya maka wani abin da zai amfane ka amma ka kyale ni shine sai yake ce masa idan ka karanta ayatul kursi a cikin dare to Allah subhanahu wataala zai aiko yan sako daga gare shi su rika kare ka kuma babu shedanin da ya isa ya kusance ka to Abu Huraira yana da kwadayin ilimi kwarai da gaske da ya ji wannan sai ya sake shi amma bai dauki wannan maganan ba bai kuma kidaya ta cikin ababin da ya haddace na shari'a ba sai ya kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan bayani annabi in ya sa hannu akan ta zama shari'a da yaje ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai annabi ya ce sadaqaka wa huwa kadhub gaskiya ya fada amma can tagariyan makaryaci ne amma ya fada gaskiya da haka yanzu manzon Allah ya sa hannu ya kyasta cewa wannan abin da shedan ya fadi gaskiya ne ya sa hannu da haka yanzu ya zama shari'a amma lokacin da shedan ya fadi ba shari'a ba ce amma yanzu manzon Allah ya sa hannu ya kyasta ya karbi wannan a matsayin shari'a domin haka yake a wurin Allah subhanahu wataala to da haka daga wannan lokacin sai ya zama shari'a sai maganar ta zama gaskiya cewa duk wanda ya karanta ayatul kursi a cikin dare to Allah zai aiko mishi da masu tsawo sannan babu shaydanin da yake kusance shi har zuwa lokacin da za a waye gari lakin zanna ta zama shari'a daga cikin shari'a annabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya tambayi Abu Huraira wai Abu Huraira ka san wanda kuke fafatawa da shi sai ya ce bai sani ba sai ya ce to shaydan ne wa'annan kwanaki uku duk shaydan kuke fafatawa da shi to ka lura da irin karfin imanin da zai sa mutum ya iya kama shaydan mu a cikin mu nan dan ganin wani abu mutum zai yi sai an kai shi gurin malami mai ruqya ayye gamu amma sai dai a ce shaydan yayi gamu da Abu Huraira amma Abu Huraira wannan bai rikita shi ba bai tada mishi da hankali bai zirazana shi bai targita shi ba da gurgurdan imanin ka gurgurdan iri yadda Allah zai buwa yadda kai akan halittu gurgurdan yadda kake kusa da Allah duk wanda ke kusa da Allah yana kusa da mai girma kenan yana kusa da madaukaki yana kusa da buwayayye to haka nan Allah subhanahu wataala zai sanya buwayanka da daukakanka da girmanka a cikin zakatan bayi gurgurdan kusancinka da Allah gurgurdan yadda zaka samu tagomashi akan wannan sai kaga talaka bai da komai bai isa ba amma maganar shi tana juya garuruwan duniya kuma talakan ne irin yadda sahabbai suke sayyidina Umar rigan shi guda nawa ne amma dubi irin yadda ya buwaya a duniya dubi irin yadda ya suna a duniya dubi irin yadda ya daukaka yana kwanci a gindin itaciya jikin shi yayi rado-rado da alaman tabarma kesu zai bada umarin da duk duniya za ta dauka kai ba ma duniya kadai ba zai maganan da yake har a saman bakwai Allah subhanahu wataala ya aminta da wannan abin da ya fadi har qur'ani ma sai ya sauko saboda maganar sa ayoyi nawa ne sayyidina Umar a tarbiyar irin nashi yace na dace da Allah subhanahu wataala sayyidina Umar ne zai ce ina ganin ya kamata ai kaza sai Allah ya karbi wannan sai saukar da aya akai ya manzon Allah ya kamata a sami hijabi a gidanka ya kamata ko ne kare da doki ya shiga gidanka ba sai Allah ya saukar da aya wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab sai sayyidina Umar ya manzon Allah me zai hana murƙayin sallah a bayan muqami Ibrahim sai Allah ya saukar da aya wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla sai sayyidina Umar ya kawo wata magana sai Allah subhanahu wataala ya goyi baya me ya haifar da irin wannan kutanci ne ga Allah subhanahu wataala kaji an ce maka sahabi yana tafiya akan ruwa kana jin karan kofatan dawakai kamar yadda kake ji akan dutse sun kusanci mabuwayi ne sai Allah ya ba su buwaya sai kaji an ce maka in tsararru kan ninki ake qalilatin ghalabat fi'atan kaseeratan bi idhnillah me yasa kadan ne amma sun kusanci ne girma mabuwayi sai ya buwayar da su akan mutum dubu sai mutum 40,000 su fuskanci mutum 400,000 kuma su galaba akan su da izinin Allah da aka gurgurdan irin yadda kake da kusanci zuwa ga Allah gurgurdan irin yadda Allah subhanahu wataala zai baka buwaya zai sanya mu maganarka tasiri zai baka haiba da kwarjini a cikin zukatan mutanen kirki har mutanen banza ai mun karanta tarihin Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah da ku da zamu fara karatun wannan littafin dubi irin yadda ya tsaya a gaban sarkin Tatar sarki ne wanda yake in yi magana ba a ja in yi zartar ba a canzawa amma dubi irin yadda Ibn Taymiyyah ya tsaya a gaban shi cikin karfin hali ba tsoron kowa koma bayan Allah ya gaggaya masa maganganu ya sifanta shi da zalunci ya tsoratar da shi Allah akan kashe bayin Allah da yake yi maimakon ya dauki mataki irin wanda ya saba dauka akan mutane kawai abin da ya iya yi shine to naji amma dai ka bar ina gayyatan ka mu ci abinci da kai da haka yanzu ba maganan fada bane Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ce mishi abincinka na zalunci ruwanka na zalunci ba zan sha ba kuma ya juya fita abin shi shine yake ta wannan wani mai karfin hali ne kake gidiya mai wadannan maganganu saka ce Ibn Taymiyyah kenan da aka gurgurdan yadda ka kusanci al-Azizu zaka samu izza
gurgurdan yadda ka kusanci al-aliyu zaka samu ulumi gurgurdan yadda ka kusanci al-alimu zaka samu al-ilmu wattaqullaha wa yu'allimukumullah daka yadda ka kusanci Allah haka Allah subhanahu wataala zai kusance ka ana inda zanni abdi bi gurgurdan yadda kai ma Allah zato ka kusance shi haka zaka samu Allah subhanahu wataala wannan duk yana daga cikin abin da zamu fa'idanta a cikin irin waɗannan karatuttukan ka gane Allah ka gane gatan ka shine ka kusanci Allah kuma in Allah kaddara maka wata jarabawa idan Allah azaman Allah girman Allah da jalalarsa ya cika zuciyarka to ai damuwa akan jarabawa kuma ba za ka samu gurbin zama ba akwai wanda Allah ya jarabce shi da talauci wani an jarabce shi da rashin lafiya wanda an jarabce shi da tsangwaman mutane abokan hurɗa wani an jarabce shi da salwantan masoya akwai jarabawa da take dukan zuciya kwarai da gaske to amma in Allah ya sanya azama ta Allah tana cikin zuciyarka to ba za ta bar damuwa saboda wani rashin abin duniya kuma ya cika zuciyarka ba sai kaga gashi ka rasa kaza ka rasa kaza ka rasa kaza amma girman Allah ya rufe wannan Allah ma bai nuna maka wa'annan matsalolin maballanta na ka rika kidaya so ballanta na ka hana ka sukuni sai kaji an ce maka ga wani annabi ya fada cikin dufai guda uku duhun dare duhun ruwa duhun cikin kifi amma sai kaji yana fada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yana nan dai tare da Allah saboda girman Allah ta riga ta cika zuciyarsa da haka ta cire mishi damuwar waɗannan dufai guda uku amma halin da ya shiga karbu ne matsalan da tana sa mutum ya tsotse ya bushe ya rani amma kuma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin shine a harshen shine a cikin zuciyarsa wani ya kamu da rashin lafiya annabi ayyub amma sai kaji yana ta koma zuwa ga Allah raddi anni ma sanar burru anta arhamur rahimin yana nan dai Allah ya riga cika zuciyarsa wani yana neman da shekara da shekaru ya kai mataki na tsufa amma hakanan zai rade ga Allah to hakanan al'amuran suke da haka kai dai yi bakin kokari ka gane Allah kuma Allah ya shiga cikin zuciyarka girman Allah ma mai zuciyarka daga nan ka huta daga matsalolin duniya kamar yadda ka huta daga matsalolin duniya kuma hakanan Allah zai hutar da kai daga azabar lahira Allah ya sa mana yi asa'a malai ce wa qaulihi subhanahu wataala da fadin Allah subhanahu wataala wa tawakkal 'alal hayyi alladhi la yamut Allah ya ce ka dogara wa tawakkal ka tattara dogaranka alal hayyi alladhi la yamut akan Allah akan rayayye alladhi la yamutu wannan baya wanda baya mutuwa na akwai wal awwal wal akhir ku eh shi zai zo daga baya akwai nusa suna dan bambanci wani lokaci wani zaga ya fara kawo wannan ayin sannan wannan akwai dan bambancin nusa amma nuskan da ke hannuna ya fara gabatar da wannan aya shine wa tawakkal ka dogara alal hayyi alladhi la yamutu akan rayayye alladhi la yamut wanda baya mutuwa me mahallin shahid a cikin wannan ayar tabbatar ma Allah subhanahu wataala da sifata alhayy wanda mun tattauna ta a cikin ayatul kursi sannan an kore ma Allah sifata na qasu ita ce ne mutuwa shine mahallin shahid a cikin wannan ayar shine mahallin shahid a cikin wannan ayar to akan rayayyen da baya mutuwa Allah madaukan sarki ya umurce ka ka dogara mun yi magana akan tawakkali a cikin kitabun tauhid idan ba ku manta ba tawakkali shine bawa ya san cewa anna ma asabahu lam yakul yukhti'ahu wa ma ata'ahu lam yakul yusib wa annahu la hawla wa la quwwata illa billah wa yufawwidu amrahu ila Allah bawa ya san cewa abin da ya san Allah bai guje mishi ba duk abin da guje mishi ba zai sa ya ga karfi da wayo da dabara ta tsare ne ga Allah da haka wannan ya sanya bawa gabaki ɗaya ni kauyen shi ga Allah shine tawakkali to idan mutum yayi wannan to sai ya ce tawakkali to wannan dogaran ka dogara ne akan rayayyen da baya mutuwa wane ne rayayyen da baya mutuwa halitta da bata mutuwa kullu shay'in halikun illa wajhuhu Allah ne kadai subhanahu ta'ala ya mutuwa da haka mallin shahid wannan aya ta tabbatar ma Allah da suna ayyu da sifofin da ke karkashin ta ta kore ma Allah na kaso ita ce al-maut wa qawluhu subhanahu da kuma fadin Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin wa huwa bi kulli shay'in alim na'am manje ba ta kore ma Allah sai nace na canza abin nan din ko wallahi musta'an ta kore ma Allah na kafa ta kore ma Allah na kafa da yace la yamut to da fadin Allah huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim Allah shine al awwal saboda ayoyin da suka zo kafin wannan suna magana akan Allah ne tunda yace subbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumitu huwa ala kulli shay'in qadir هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الله شيني الأول. منين الأول؟ نفرقه. والآخر شيني نكرشي. والظاهر شيني مبيني. والباطن شيني قويي وهو بكل شيء عليم. هما دنغنا دقومي الله مثنين. wato wani al'amari sai ga Allah ka lura a zahiri an hada waɗansu sifofi da kaman a zahiri zaka ce ba za su hadu ba in aka ce na farko gare ka kai ne na farko to ya kore faka zama na ƙarshe in aka ce kana bayyana ya kore ka zama boye to amma a cikin haƙin Allah subhanahu wataala ba haka yake ba sai aka hada waɗansu sifofi kaman kace ba za su hadu ba amma a cikin sifar Allah subhanahu wataala sun hadu shi yasa kar ka taba sifanta Allah da sifofi irin na talikai in ka ji an ce maka Allah ya daidaita a birgishin al-arshi sannan kuma Allah yana sakkowa saman duniya kar abin ya rikice maka wani daga cikin sarakuna na zamanin magabata ya tambayi wani daga cikin malamai yace to Allah yana barin al'arshin ne sai sako saman duniya iya inda ilimin shi ya kai kenan tunda an ce Allah ya daidaita al'arshi a birbishin al'arshi sannan kuma gashi Allah na sakkowa saman duniya to shi sai tunanin shi ya zo mishi akan to yana barin al'arshin kenan sai ya sakko saman duniya wata amsa wannan bijimin malami na tabi'ai ya ga ya mishi yace hal huwa qadirun ala an yanzila wala da arshahu a iya din da ka fahimta na ma'anan wa huwa ala kulli shay'in qadir zai yi a ce Allah ya sako duniyar kuma bai bar al'arshin ba yace zai yi yace shikenan to ayan fata take da ka duk abin da ka sani a cikin haƙin Allah ba irin haƙin bayi bane ba irin haƙin bayi bane wannan ke rudar da waɗansu daga cikin kungiyoyi na bid'a sai su ki yarda da ululullahi azzat daukakan Allah na zati sai su ce to an ce Allah yana sakowa saman duniya to a kowani dare a ƙarshen dare to daren ina haka wani malami a ƙasar nan cikin malaman kungiyoyin bid'a yake faɗi wani daren daren Saudiya ko daren Ingila saboda lokacin da ake dare ƙarshen dare a ƙasar Saudiya kila a lokacin nan farkon dare ne a ƙasar Ingila ko da rana ne ma lokacin da ake dare a ƙasar Ingila kila a garin China kila rana tsakani haka dai abubuwan Allah subhanahu wataala yake caccanzawa to sai wannan abin sai ya rikitar da shi a wani dare ne to sai mu bashi amsa irin amsan da wancan babban tabi'i ya bada cewa hal huwa qadirun ala an yanzila shin yana da wannan kudirin huwa ala kulli shay'in qadir tana hada irin wannan ko ba ta hadawa zaka duk abin da ya zama wallahi ala kulli shay'in qadir ka bashi inda yake to a irin shi ne Allah subhanahu wataala ya kawo wannan sifofin wanda a zahiri zaka kaman sun yi hannun riga kuma duka sifofi ne ga Allah yace huwa al-awwal Allah shine farko wal akhir kuma shine karshe a lokaci dai ne ba fa wai yana nan a farko kuma in aka tafi aka tafi aka tafi aka tafi aka tafi yana nan kuma zai zo a ƙarshe a'a shine al-awwalu a lokaci dai kuma shine al-akhir sannan shine az-zahiru mabayyani kuma shine al-batin mabayyi ila kun fahimta malamai suka ce kasancewa shine al-awwal wal-akhir wannan yana nuna maka irin yadda Allah ya kewaye zamani gabaki daya. Babu wani zamanin da Allah subhanahu wata'ala bai kewaye shi ba. Tunda ya zama farko ya zama ƙarshe. Kenan babu wani lokaci da babu Allah, babu wani lokaci da kudaran Allah da ilimin shi da buwayar sa da ikon sa bai mamaye ba. Me yasa wal akhiru? Sannan kasancewar shi al-zahiru da al-batin. Al-zahiru ma'anarsa shine mabayyani. Al-batin ma'anarsa shine boyayye. Shi kuma wannan yana nuna maka irin yadda Allah ya kewaye lokacin abin nan, ya kewaye wuri. Shi wancan zamani, shi kuma wannan na wuri ne. Duk iya yadda wuri yake a bayyane, to Allah subhanahu wata'ala ya kewaye shi. Da ilimi, da ilimi, da buwaya, da isa, da mulki, da komi, da konima, da kasai. Hakanan duk iya irin yadda wuri ya kai ga oyuwarsa, to Allah subhanahu wata'ala ya kewaye shi. Allah madaukakin sarki ya kewaye shi. Shi ne suke cewa al-awwal yana nuna azaliya, yana nuna kidam, yana nuna Allah ba shi da farko, yana nuna dadewan Allah subhanahu wata'ala da bai da farko. Sannan al-akhir yana nuni akan baqa'ullahi wa abadiyatihi. Allah wanzazze ne, ba shi da lokaci, ba lokacin da za a ce an rasa Allah. Sannan al-zahir yana nuni akan ulu da azama, yana nuni akan daukakan Allah da kuma girma. Tunda duk iya yadda abu ya kai ga bayyana, Allah subhanahu wata'ala ya kewaye shi. Bayyanan nan ko a sama ko a ƙasa, ƙuyan nan shi kuma na al-batin ko a cikin ƙarƙashin ƙasa ko a wani irin ɓoyi, Allah subhanahu wata'ala ilimin shi ya riga ya kewaye wurin. To shi kuma yana nuni al-batin akan qurbihi wa ma'iyyatihi. Allah yana kusa da bayi kuma yana tare da su. Kamar yadda zamu ji can a cikin maganganun Ibn Taymiyyah, Allah subhanahu wata'ala uluwin fi dunuhi. Allah subhanahu wata'ala yana kusa da bayi kuma a daidai wannan lokaci al-aliyu ne, madaukaki. Haka ka'idan Allah subhanahu wata'ala take. To shine abin da wannan aya take tabbatarwa. Wannan ya zo a cikin hadisi, wannan bayanin wannan aya cikin addu'an da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi na kwanciya bacci. Allahumma rabb as-samawati as-sab'i wa rabb al-ard wa rabb kaza, har a ciki sai ce antal awwal wa laysa qablaka shay. Ya Allah kai ne farko, kafin kai ba komi. Ba kowa ba komi ko ba kowa. Wa antal akhir, kai ne karshe, wa laysa ba'daka shay. Baya ga Allah ba komi kuma. Wa anta adh-dhahir, ya Allah kai ne adh-dhahir, mabayyani. Fa laysa fawqaka shay, dirbishinka babu komi. Kenan wannan yana nuni akan uluwullahi. Adh-dhahir yana nuni akan daukakan Allah. Wa anta al-batin, ya Allah kai ne boyayye. Fa laysa dunaka shay, babu wani abu boye sama da kai. Da haka da abin da ka ɓoye a cikin zuciya, da abin da aka yi shi a cikin ƙarƙashin ƙasa, da abin da aka yi a cikin duhu, duka kasancewar Allah al-batin, duk ya kewaye shi da ilimi. Ila an fahimta. To wannan aya sai a ƙarshe Allah yake cewa huwa bi kulli shay'in alim. Allah subhanahu wata'ala dangane da komi al-alimu ne, wato masani. To wannan aya ta tabbatar da sifa ta awwaliya, azaliya ga Allah, ta tabbatar da azaliya, abadiya ga Allah, ta tabbatar da al-ulu wal-azama ga Allah, ta tabbatar da ad-dunu wal-ma'iyya ga Allah, ta tabbatar ma Allah subhanahu wata'ala da cikakken ilimi. To duka wa'innan abubuwa da aka kawo, to kishiyoyinsu sun kori ga Allah subhanahu wata'ala. Da haka bidaya ga Allah an kore ta, farkwanta, wato a ce Allah yana da farko an kore, Allah yana da ƙarshe an kore. Akwai abin da ke ɓoyuwa ga Allah, ko saboda bayyanansa ko saboda ɓoyuwansa an kore. Sannan an kore jahilci ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu subhanahu, da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa al-alimul hakim, haka yake a naku? Allah shine al-alimu kuma shine al-hakim. Al-alimu shine mai ilimi wanda ke raskan dukkan abadan da suke wanzazzu a hakikanin yadda suke. Cinkacin su samu da bayan sun samu da in sun kare da kasancewa ma inda ba su samu ba ya zai kasance. Duk wannan yana cikin ilimin Allah. Ila baka gane wannan ba. Tun kafin mu halittu mu samu Allah yana da cikin iyan ilimi akan mu. Da muka samu Allah yana da cikakken ilimi akan mu. Bayan ba mu Allah yana da cikakken ilimi akan mu. To da a ce ma ba mu samu ba ya zai kasance duk Allah yana da wannan ilimi. Wani irin ilimi ne wanda yake ba shi da farko ba shi da ƙarshe. Baka isa ka hararo irin fadin ilimin Allah ba. Sannan kuma Allah shine al-hakim. Al-hakim daga al-hikima ko kuma daga al-ihkam. Al-hikima shine wato shine as-sawab ko kuma al-isabatu fil qawli wal fi'l. Ita ce ma'anar al-hikima. Duk abin da zaka faɗi daidai ne, duk abin da zaka aikata daidai ne, ba wasa a ciki, babu kuskure a ciki, babu kuma ƙarya, babu shiririta a ciki. Al-hikma kenan. To Allah subhanahu wa ta'ala shine al-hakim. Duk abin da Allah ya faɗi daidai ne, gaskiya ne, ba ƙarya a ciki, ba wasa, ba shiririta, ba rudani a ciki. Duk abin da Allah ya yi daidai ne, gaskiya ne, babu shiririta, babu ƙarya, babu wasa a ciki. Shine ma'anar al-hakim. Da haka da aikin Allah da zancen Allah duka as-sawabu ne. Ko kuma ya zama daga al-ihkam, ƙwarewa wurin iya aiwatar da wani aiki. Shine ƙwarewa, shine kyautata abu. Wato kaman kace kenan, Allah ya yi halitta ya kyautata halittansa har ya kasance ma tara fi khalqir rahmani min tafawuz wala tara min futur. Babu keciya, babu yagewa, babu naƙasa, babu aibi a cikin halittan Allah. Hakanan kuma cikin tadbir na Allah, yadda Allah ke gudanar da halittan, babu khalal, babu ittiraf, babu naƙasa, babu koma baya. A ce kai ka ganin gurin bai dace ba, da dai a ce ana haɗa kaza da kaza ne, ko da a ci gyaran Allah cikin aikace-aikacensa, babu. Komi nashi daidai ne, kuma babu wasa a ciki, babu ƙarya, babu shiririta a ciki. Al-ihkam kenan. Da haka shine ma'anan wa huwa al-alimu al-hakimu. Allah shine al-alimu, shine al-hakimu. An tabbatar ma Allah ga ilimi. Wannan ilimin ga Allah al-alimu ya kore sifa ta jahilci ko mantuwa ga Allah wacce take na ƙasa ce. Al-hikma ya kore abas, ya kore batil, ya kore halal ga Allah subhanahu wata'ala. Al-hikma da al-ihkam ya kore ma Allah a ce Allah subhanahu wata'ala yana yin abu babu hikima. Kamar a ce wani balada ko wani ƙauyanci ko wani rashin kan gado ko wani abin nan, duka wannan ya kore ga Allah subhanahu wata'ala. Wa qawluhu subhanahu, da faɗin Allah subhanahu wata'ala, wa huwa al-alimul khabir. Akwai shi a naku? Yawwa. Allah shine al-alim, shine wanda muka gabatar da bayani a kai. Al-khabiru kuma shine al-khabir, ko dai daga al-khibra ko daga al-ikhbar. Khibra shine ƙwarewa, wato ilimi, ilimi da ya tattaru akan ƙwarewa da fahimta da babu wani abin da ke ɓoyuwa a ciki, in aka jiɗinta shi zuwa ga Allah kenan. Wato ilimin Allah da ba shi da farko, wanda yake ilimi ne mai cakuɗe da hikima, ilimi ne mai cakuɗe da ƙwarewa da kuma sanin makama, shine ma'anar al-khabir a matsayinta na sifa ga Allah subhanahu wata'ala. Tana nuni zuwa ga ilimi, ilimin kuma wacce ke cike da wato wayewa da fahimtar farko da ƙarshe da babu wani aibi a ciki. Ko kuma ya kasance daga al-ikhbar, ilimi ne wanda yake cike da sanin tafasil na abubuwa, ya san komi a filla-fillan shi, shine ma'anar al-khabir. Kuma duka kalman tana ɗauka, tana ɗaukan al-alim bi ma'ana al-muqbir ko kuma al-khabir bima'ana daga al-khibara da haka Allah mai ilimi ne ilimin shi ya kewaye komai bit tafsir dalla dalla Allah ya sani sannan kuma ilimin Allah subhanahu wataala ilimi ne wacce take ta kewaye komai kuma akwai fahimta cikakke a ciki akwai ilimin da yake babu fahimta babu fahimta yaro yana iya samun ilimi ne zurfi amma bai fahimta ba akwai yaron da ya haddace alqur'ani duka amma bai san ma'anan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ba da haka ilimi ne da yake babu fikihu a ciki ballantana a samu kwarewa to da haka duka waɗannan sifofi ne ga Allah subhanahu wataala wanda suna kore ma Allah jahilci da kuma mantuwa sannan wa qauluhu subhanahu ya'lamu ma yalju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha Allah subhanahu wataala ya'lamu ma yalju fil ardi ya san abin da ke shiga cikin kasa duk abin da ke shiga cikin kasa yana cikin ilimin Allah wani dugan ko wani kwayan hatsi ko wata shuka da za ta shiga cikin karkashin kasa tana cikin ilimin Allah dugo-dugo ruwa da ke shiga cikin karkashin kasa yana cikin ilimin Allah ma'adanai da Allah ke saukar da su a cikin karkashin kasa duk suna cikin ilimin Allah kwari da sauran kananan dabbobi da suke cikin karkashin kasa duk suna cikin ilimin Allah babu dai wani abu da ke cikin shiga cikin kasa face yana cikin karkashin ilimin Allah bit tafsil filla fillan shi to haka nan kuma ma ya kharuju minha duk abin da ke fitowa daga kasa na daga shuka da tsirrai da itatuwa da marimari na ruwa da sauran ma'adanai da sauran matattu da za su fito daga cikin kasa filla fillan su dalla dallan su suna cikin ilimin Allah babu abin da Allah bai sani ba a ciki haka nan wa ma yanzilu minas sama da duk abin da ke saukowa daga sama irin kankara da Allah ke zubo da shi daga sama mu ba mu san kankara ba amma an ka samu kasashen abin nan ina wani kasashe can na tura za ga irin yadda kankara ke sauka duk yana cikin ilimin Allah ruwa da ke sauka daga sama yana cikin ilimin Allah tsawa da ke sauka daga sama yana cikin ilimin Allah mala'iku ma da ke sauka daga sama suna cikin ilimin Allah da sauran dangogin arziki da Allah ke saukarwa wafi sama'i rizqukum Allah kuma yakan saukar da shi gare mu duk afilla fillan shi adalla dallan shi na cikin ilimin Allah haka nan wa ma ya'ruju fiha da abin da ke shiga kuma cikin sama irin yadda mala'iku ke shiga sama irin yadda aikace aikacen bayi ake daukaka shi zuwa sama ga Allah subhanahu wataala irin yadda tsuntsaye kan tashi su shiga cikin sama duka yana cikin ilimin Allah subhanahu wataala babu abin da ya boye gare shi to wannan aya ta tabbatar ma Allah sifofi na ilimi ya'lamu ma yalju fil ardi ta tabbatar ma Allah ilimi akan komai ta kuma kore ma Allah jahiltan wani abu ko mantuwa ko rafkana ko makamantan wannan to duka dai haka ayoyin alqur'ani mai girma suke suna tabbatar ma Allah sifofi da sunaye na cika da izza da buwaya suna kore ma Allah sifofi na naqasu da kuma aiboba to ina ganin nan ne ya kamata mu tsaya insha Allah ta'ala azama ta gaba sai mu je wa indahu mafatihul ghaib to abinda muka fadi daidai Allah ka bamu lada abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullah amin wa amin